Wai goma sha uku ma yau kwana wata nawa
yau
eh
yau wato ina gani yau kwanan wata yau 15
15 ko
eh.
Ko yace ko 17 kenan wai ya samu wani daki
gida
eh wai a Crenshaw
aha
Crenshaw Boulevard ba
ka wannan garin angon yan iska
na baka ke ma yan iska masu shan su kwaye da wasu
to shi yanzu yana aiki ne
anyway wai yace yana aiki wai a ina ne ma wai wajen wani dafa abinci
aha
you know amma ya dade bai je wajen aikin ba wajen dafa abincin
okay.
Har yanzu
aha
wai yace har ya biya mutumin dan kudi da kudin hayan da zai biya ya bashi wai dollars 100
aha wato 100
eh 100
zai fara biyan shi wato kafin dai ya samu sauran kudin ya biya shi
haka amma wai yana ce dakin dan karami hakan nan kawai
haka ne
dan karami wajen dafa abinci da wajen kwana a hade suke
eh to wannan zai yayi masa ai
to ba ya fi mishi ba
tunda dai shi
ba asirin shi a rufe ba
gashi shi kadai ne
shi kadai
ko ba haka ba ba shi da mata
bai da shi
inde kuma ba ya dauko wani abin da zai fi karfin sa ba
gaskiya na
ko ba ka ba kasan dama an ce tsuntsun da ya dau da ya ja ruwa shi ruwa zai buga
eh haka Hausawa suka ce ba
haka ne ba
tsuntsun da ya ja ruwa
to shi ruwa zai buga
shi ruwa zai buga
to
wannan gaskiya ne
yanzu dai abin da zaka yi kawai ko ba haka ba
eh
kai masa kokari kai masa hakuri din ko ba haka ba kasan shi dama dan adam haka abin duniya yake komai sai da hakuri kai masa hakuri din ka gani yaya ranan zai tafi din
kaga idan bai tafi ba ka san in ya sake zuwa me zan ga ya mishi kar ya kwana ma a daki na sam duk wasikun shin da zai zo zan ce zan ringa tare mishi ya zo ya kwashe tafi dan ba haka ba sai in dinga ba ma Mustafa ya rike mishi amma still dai zai ce zai ringa zuwa gidan
haka ne
you know?
Eh, to kaman
duk wasikun shi
abin magana wasika
ya canja
ya canza addressin shi
yawa addressi din nashi
ka ce masa ya canza dan kai ma wata kila ba za ka dade a gidan ba za ka tashi
yawa
kar kuma wani wato wata takarda mai amfani da za ta zo masa ya zamana an zo baka nan a koma da ita ko ta bata
yawa
ko ba haka ba
haka zan ga mishi
to
ya canja addressin shi
haka ne
abinda zai fi kenan
haka ne
ni dai kwana 10 abun nan din
12
a 17 dai ya cika
haka ne
dun kai kace yau kwana wata 12 ko
haka ne
ko
eh
so in ya cika
eh
ya abun nan kawai kayan shi
haka ne ya wannan ya abokinka din nan kuwa Mustafa eh
ai ni Mustafa Rabwana daga kasan tun ran Alhamis da muka tashi makaranta ban sake ganin shi ba
Allah
bai buga gidana ba ma bai min waya ba harkokin shi ne sun yi yawa kasan shi Mustafa yan mata ne ya biya damu da yan mata
haka ne ba kuma yan mata ba kasan Sahilin da yake yawan kiranka dan ba shi da kuɗi
gaskiya fa
yanzu ko da yaga ya samu kuɗi to shikenan sai ya daina kiranka sosai
shi ma ba wani kuɗin da yake da shi ma yanzu